kokarin da take yi na gudanar da ingantaccen zabe a shekarar 2019 hukumar zabe ne zaman kanta ta Najeriya ta fara ilmantar da masu kada kuri'a ta hanyar amfani da gidajen radio da television shugaban hukumar zabe ta Najeriya Professor Muhammadu Yakubu ne ta bakin wanda ya wakilce shi kwamishinan hukumar kuma shugaban kwamitin yada labarai da ilmantar da masu zabe Prince Adedeji Shoobi ya furta hakan a wajen wayar da kan masu zabe a Ibadan Professor Muhammadu Yakubu yace kwamitin yada labarai da ilmantar da masu zabe na hukumar INEC ya niyyar hada kan duk jami'an jihohi da masu ruwa da tsaki a ilmantar da su da tattaunawa tare da aiwatar da manufofi daya tare don cimma burin da an kasa a gaba Professor Yakubu ya kara da cewa mai kada kuri'a ya fahimci yadda ake zabe wata kaddara ce ga demokradiya shugaban hukumar zaben ta Najeriya yace duk da matsin tattalin arziki da kasar nan ke fama da shi ya kamata a ilmantar da masu zabe don su ba da tasu gudunmuwa a wajen zabe idan lokaci yayi shi ko janar manajan gidan radio da television na jihar Kwara Abdul Latif Adebowale ya bukaci hukumar zaben ta Najeriya da ta yi amfani da harsunan gargajiya wajen ilmantar da jama'a da wayar musu da kai game da yadda ake zabe a Najeriya
proper education you have less disqualified votes because you don't know how to do it right. If you don't thumbprint at the appropriate place, if you don't know how to go about the card reader, then your vote will not count. That's why I see the social as crucial.
Abdul Latif Adebowale yace idan aka ilmantar da masu zabe sosai za a rage samun kuri'un da ke yin damage a wajen zabe tunda an san yadda ake kada kuri'a daidai idan ba a manna yatsa daidai ba a wajen kada kuri'a ko kuma ba a san yadda za a sanya yatsa ga na'urar zabe ba za a yi amfani da kuri'ar ba ta yi damage kenan don haka wannan ilmantar da jama'a yana da muhimmanci wajen kada kuri'a a lokacin zabe a wajen kada kuri'a dai wanda sun kai damiji sun sha kawo kacce na ce tare da kai jam'iyyun siyasa da 'yan takara a gaban kotu don a fayyace su ko a tantance su Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya